to waye a zauren namu na dandali?
Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Musa Abdulrahman wanda aka fi sani da Raga Fage.
Raga?
Musa Raga ba.
To wace irin waka kake yi Raga?
Ina Hausa hip hop ne.
Hausa hip hop?
Yeah.
Ya kai ka fara hip hop?
Gaskiya long time gaskiya, saboda tun wajen ina jin 2003 ma ina, I was young time din gaskiya. Sosai eh, a wannan lokacin dai kawai dai na rubuta wani story ne a time din, amma a lokacin ba hip hop din bane ba ambition dina a time din.
Me ne ambition din?
Lokacin labari na rubuta na film. So da na rubuta labarin sai na ga ya kamata rubuta labarin nan waka. To da na tashi rubuta wakar sai kamancece ne da duk irin da hip hop, saboda a time din duk irin hip hop na Fiji dai sosai. To wannan abin sai na ga to ai tun da wakoki na yayi kamancece ne da hip hop, ya kamata kawai ma an dawo hip hop din. To wannan dalilin ne kusa na koma hip hop.
Waye gurzon ka?
Gaskiya hip hop gaskiya ne, ina da bilio.
Baya ga shi fa.
Baya ga shi akwai Double the Prop.
Shi bilio salasa kake koya ko kwa da ka fito da naka salon?
Eh, na fito da na wasalan, amma akwai wasu abubuwan dole sai kai kafcirin ka doki nashi, saboda in aka ce mutum gwaninka ne akwai abin da dole sai kai amfani da nashi. Eh, dan wani abun ma ba za ka san lokacin da za ka dauko nashi ba, in dai gwanin naka ne da gaske.
Dan me kake waka?
Gaskiya ina yin waka ne kawai dan in fadakar, sannan kuma dan wasu lokutan ina ni kaina a karan kaina ina samun relief a wasu abubuwan in ina yin waka, saboda ya danganta da irin wakar da nake a wannan lokacin. Shin na soyayya ne, a'a na rayuwa ne, a'a kawai na fadakarwa ne, a'a kawai dai na jin dadin rayuwa ne, na nishadi, da akwai irin wayannan.
To aka ce reggae. Eh. To wace waka aka san ka?
Eh, an fi sani na da jumajumai, wata waka da ake ce mata jumajumai. Yauwa, to kin san ai su wa ga wani abun baka kawo shi direct, saboda ya tafi daidai da
ita ka fi sawa ga kwakwata.
Gaskiya dai mutane suna son ta sosai sosai, amma eh ni ma ina son ta sosai, saboda kin san wani lokacin idan aka ce abu na mutane kake yi, wani lokacin dole koda kana da soyayyar wani, wannan ra'ayin na mutane sai yafi janka, saboda dama dan mutane kake. Gaskiya ne zan iya cewa ita din ce bukan duniya ta.
To da ramu na wata banda wannan.
Banda wannan, so a da a baya 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 akwai kuskure, itin da dai a baya baya ta yi kuskure. Kakyali 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 ta, tunda ta ki samta je ta gyara kuskuren, sai kakyali ta ta je da kuskuren. Aiko dole ne ta je.
Duk masu hip hop dole suna magana, suna daga hannu, suna haka-haka?
Aikin san mazantaka kenan.
Allah.
Dole ne sai kana dan movement din, saboda yana nunawa da cewar kai cikakken namiji ne, kuma abin da kake yi yana ƙara ma confidence, yana kana dan samun jin daɗin yin abin, za ka ƙara samun ƙwarin gwiwa. Amma in babu haka, dole sai dai in za ka yi shi slowly, in za ka yi abin slowly, to dole yauwa zai zama to ba nan sai ka rika watsa hannu ba da sauransu.
To ina batun ƙalubale?
Gaskiya akwai ƙalubale, ƙalubale ma kala-kala.
Wacce ta fi damun
ka? Wacce ta fi damu na rashin ci gaba sosai akan harkar amu, saboda gaskiya sun taimaka mana sosai sosai, yanzu abubuwan suna samun karɓuwa. To muna fatan abin in ya fi haka, wannan the main ƙalubale da yake damun mu a cikin harkar, saboda akwai masu basira sosai sosai, amma rashin ci gaba na harkar shine babban abin da yake damun mu a ciki. Dan duk wanda zai gaya maka ƙalubale shine the main ƙalubale a cikin harkar.
Babban burinka?
Gaskiya babban burina a dai kan harkar waka, gaskiya zan so a ce duniya, ina son duniya ta san fiye da haka, sannan kuma in ba da gudunmawa da koda bayan na mutu ne, duniya za ta ji, kuma ba za ta yi Allah wadare da ni ba.
To al'adar wannan shiri muka yi wa mawaƙi tsiye, mu ce mana baiti ko amshi, rera dandalin VOA radio ce. Idan muka tsiye ka, shin za ka iya?
in ka kunna kama tashan nan kama tashan nan kama tashan nan kama tashan nan dandalin VOA VOA dandal VOA Voice of America in ka kama kama tashan nan kama tashan nan kama tashan nan yeah ita shan nan muje ji yeah ita shan nan muje so yeah ita shan nan abin so ne tashan nan abin so raro ne tashan nan na fadagar ruwa ne Tashana na wayar kai ne tashana shi muke so tashana eh in ka kama kama tashana eh ka kunna kama tashana kama tashana kama tashana yeah
madalla malam reji ita ma dandali tana son ka
to nagode sosai Allah ya saka dani amma
baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria.